rayuwar maso ya ri waje
musicfaces.com
Baker Productions
a rayuwa ka so mai san ka in yabi ka yarda ku zauna in ka kishi za ka ga juyi gur rayuwar ba za ta yi ma kyau ba
Ya yan mu ce take you mommy ke kuma ki ce da su ya yan baba